Sashen Hausa na Muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan la'asari da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumelta nake da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Lahadi 18 ga watan Yuni shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanan labarai.
Yarjejeniyar tsagaita wuta ta wucin gadi da bangarorin da ke fada da juna a Sudan suka amince da ita ta fara aiki. Yau ƴan kasar Mali ke jefa ƙuri'ar gardama game da kudirin sauya fasalin kundin tsarin mulkin kasar wanda hukumomin sojin kasar suka ce zai bada dama a gudanar da zabe domin miƙa mulki ga hannun farar hula. Jami'an tsaro a gabar ruwa ta kasar Philippines sun ce an yi nasarar ceto daukacin fasinjoji 65 da ma'aikata 55 da ke cikin wani jirgin ruwa wanda ya kama wuta a yau Lahadi a gabar kogin kasar.
To Allah ya kyauta, kanin labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a ji cewa wasu da ake zargin mayakan Boko Haram ne sun kashe kallan mutane 9-12 a garin Maiduguri.
Ya kuma sun bane su ce za mu kai yanka ubanka kai labari ta je ka ga wa mutane jiya an buge kansa da sandar su bashi.
Haka kuma za a ji cewa biyo bayan kalaman wani dan fafutukar yankin Niger Delta kan cewa akwai hannun sojoji a satar danyen mai da ake a yankin, mun ji ta bakin wasu mazauna yankin.
Kuma mu ɗan yankin Niger Delta muna sane da cewar asari da kubu tsohon dan gwagwarmayar yankin Niger Delta yana sane da abin da ke faruwa a yankin mai arzikin mai.
Daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da Halima Abdurrauf ta shirya kuma za ta gabatar, sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma su kuke aiko mana ta hanyar email. To amma fa duka wannan sai an fara shan kashi na farko na labaran duniya.
Matare assalamu alaikum ga kuma cikakkun labarun. Biyo bayan yarjejeniyar tsagaita wuta ta sa'o'i 72 da bangarorin da ke fada da juna a Sudan suka cimma a yau da safiyar Lahadin nan, birnin Khartoum da kewaye ya kasance cikin yanayi na shiru babu karar ababen fashewa da kuma harbin bindigogi. Dakarun sojin Sudan da mayakan kungiyar RSF da ke fafatawa da juna sun amince da dakatar da hare-hare sakamakon yarjejeniyar tsagaita wutar wadda ta fara aiki da karfe 6 na safiyar Lahadin nan. Masu shiga tsakani wajen samar da yarjejeniyar Amurka da Saudi Arabia sun ce matakin na tsagaita wuta zai ba da damar shigar da kayayyakin agaji sassan kasar ta Sudan domin tallafawa mabukata. A baya an cimma yarjejeni da dama amma suka kare saboda shugabannin bangarorin biyu sun gaza mucinta abinda aka cimma na yarjejeniyar. Sa'o'i kalilan gabanin fara aiki da wannan sabuwar yarjejeniya ta sa'o'i 72 ganau sun bada labarin harbe-harbe ta sama a sassan biranen Khartoum da Omdurman masu makwabtaka da juna. A rahotonta na yau da kullum game da yakin Rasha da Ukraine, ma'aikatar tsaro ta Burtaniya ta faɗa yau Lahadi cewa bangarorin biyu suna jinjiki a gwabzawar da suke yi a yankin kudanci, inda ake ganin Rasha ta yi mummunar asara mafi girma tun lokacin da dakarun bangarorin biyu suka fara gumurzu a yankin Bakhmut a cikin watan Maris da ya gabata. Kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa a jiya Asabar cewa babu alamun za a faɗaɗa ko ƙara wa'adin yarjejeniyar barin Ukraine ta ci gaba da jigilar kayan hatsi inda take ratsawa ta hanyoyin ruwa mallakar Russia biyo bayan shiga tsakani da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi. Wani makami mai linzami da Russia ta cilla lardin Kharkiv a gabashin Ukraine ya kashe ma'aikatan sa kai da ke aikin agaji guda biyu, mace da namiji, a cewar gwamnan lardin Oli Sinihokop. A mako mai zuwa ne dai a yi wani taro da zai halarta ake sa ran Prime Minister Burtaniya Rishi Sunak zai bukaci 'yan kasuwa su saka jari a bangarori masu zaman kansu na Ukraine domin tallafawa kasar ta sami sukunin farfadowa bayan kawo ƙarshen mamayen da Rasha ta yi mata. Yau a kasar Mali ake jefa ƙuri'ar raba gardama game da kudirin sauya kundin tsarin mulkin kasar wanda hukumomin sojin kasar suka ce zai ba da dama a gudanar zabe domin miƙa mulki ga hannun farar hula. hukumomin sojan waɗanda suka kwace mulki a shekara ta 2020-2021 sun yi alƙawarin jin ra'ayin jama'a a wani bangare na miƙa mulki ga gwamnatin farar hula biyo bayan matsin lamba daga ƙungiyar kula da lamuran tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta Yamma ECOWAS wasu daga cikin sauye-sauyen da ake muradin yi a kundin tsarin na da sarƙaƙiya sosai yayin da wasu ke cewa a ƙarfafa cibiyoyin kula da harkokin siyasa na ƙasar wasu kuma na cewa sauye-sauyen da ake sanyi za su ba da iko mai yawa ga shugaban ƙasa ne sai dai ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da majalisar ɗinkin duniya na ganin ƙuri'ar raba gardamar ta yau a matsayin wani muhimmin ginshiki na auna aniyar sojojin gwamnatin ƙasar wajen cika alƙawarin da suka yi na mayar da ƙasar ta farkin demokradiyya labarun na zuwa muku ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
To nan ba da jima ba Mahmud zai sake da karshen labaran duniyar amma kafin nan zamu leƙa Najeriya inda rahotanni ke nuni da cewa wasu da ake zargin mayakan kungiyar Boko Haram ne sun kashe wasu mutane a kalla 9-12 a garin Maiduguri dake shiya arewa maso gabas kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin mu Haruna Dauda biyu ya aika mana
wasu rahotanni da ke karo da juna da ke fitowa daga garin Maiduguri na nuna cewa yayin kungiyar Boko Haram sun hallaka wasu mutane guda 9 yayin da wasu rahotanni ke cewa guda 12 ne da aka yi wa kan rako wanda ya sanadiyar mutuwar halahira an yi wa waɗannan mutane guda 9 ko 12 a kan rako wanda ya sanadiyar hallaka su halahira yayin da guda 3 ke da sauran shan ruwa a bayan gasa wannan lamari ne a kuna bayan gari a wannan kauye da ake kira Mulai da ke dab da shiga cikin garin Maiduguri rahotanni ne na nuna cewa waɗannan mutane wasu sun manoma ne kuma suna kan hanyar su ne na zuwa gonakin su da zuwa saran itace inda wannan itilai ya fada musu sai dai jami'an sanda a jihar Borno suka tabbatar da akwai lamarin yayin da suka ce za su gudanar da bincike a kai
sanan gari ne haka mutanen mu ne wanda sun je jeji haka yankan itace daga gwana sun fita jeji yankan itace to shi ne suka hadu da yaran a wurin sai yake shine sun haɗu da yaran su ne yanka su.
A mutane nawa ne aka yanka?
Mutane 9 ne.
Okay.
Mu a Mulai din mutane guda 5 a Mulai din a cikin Mulai din.
Okay. A kuma ina cewa mutane 11.
A mutane 9 ne a cikin ma akwai aboki na ma daya wannan shukin gwana yace to bari ya shiga cikin jeji din ya tsara itace dan yana tsara itace.
Okay.
To shi da yaje sai abun ma ya rasa da shi a cikin
ayyuka mai
na goma sha da inda kaji na goma sha da dan wanda an goke da ya shi ya yi roshi na shi an kai shi asibiti yanzu yana jinya asibiti daya kuma sun bane sun ce za mu kai yanka ubanka kai labari ka je ka gaya wa mutanen gida an buge kansa da san da sun bar shi
wato mutane ne yana ne uku sun ji yau ke
nan mutane uku sun ji yau
okay
ya ta yi aji
su zo akan babura ne ko da ke da moto da
a'a su zo akan babura ne a jeji ne suna da zama da kan babura ne suka zo a jeji ne bayan Mulai din akwai kauye da ana cewa labirin tsira to a wurin ne sun zo musu da mashina ne suka zo
okay
ne faki na mashina din a jeji ne ba za su gan su ba to su kuma suna yawo da jike kaga jeji ita ce ya tashi sosai akwai labiri mai gau akwai kuma ngurungu to ya fuska kamar kudu da yamma ne aka yi abokan kuma shi ba ne akwai kauye da yaba ne
kamar ramon gayya kenan ko sun biyo bayan
wa kamar yau ba kashe suka kai wannan abin da kuka yi saboda mutanen mu an zo kashe mutane ne suka kama kawai ba bindiga kawai a yanka kawai da adda da wuka da katari a tsara tsamuki haka suka dinga daga babbar kawa ko suka suka tsaye su
kashe mutane 12 ko
goma sha biyu
wanda aka yanka din to an ce kuma ko kamar wanda suka ji raunuka ko muna raunuka
mutum biyu ne wanda suke a jikin kuma akwai dawon da kuma aka yanka baban shi a gaban shi ne yawo karo
amma shi ba yanka shi ba
a shi ba suke ce kai karimi ne su ji gawakan kawa
sai suka yi yanka sauran hada shi a waje
yanka sauran su suka sauran mutane kuma
wasu mazauna ƙauyen Mulai kenan ke bayani game da mutanen da aka yi wa rankan rako da ya sanadiyar mutuwar su halahira Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to Allah ya kyauta a gaida Haruna Dauda biyu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma za mu koma ga Mahmud don jin ƙarshen labarin duniyar
Wani dan majalisar dokokin Isra'ila ya ce Isra'ila na iya samun fahimta da daidaito tsakaninta da Iran da kuma Amurka a gefe guda idan akwai kyakkyawar bibiya game da shirin makamin nukiliya na Iran din. Wasu majoyi daga jami'an gwamnatin Iran da kuma jami'an kasashen yamma sun faɗa cewa Washington na tattaunawa da Iran domin fayyace matakan da za a kai ga shigar da batun takaita makamin nukiliya na Iran. Waɗannan matakai na fahimtar juna ne a cewar majoyin, amma ba yarjejeniya ba da ke buƙatar amincewar majalisar dokokin Amurka, kamar da yarjejeniyar 2015 wadda gwamnatin Donald Trump ta yi watsi da ita a shekara ta 2018. Ofishin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ki cewa ufan dangane da furucin da dan majalisar dokokin na Isra'ila yayi wanda dan jam'iyyar Likud ne ta Prime Minister. Jami'an tsaro a gabar ruwa ta kasar Philippines sun ce an yi nasarar ceto daukacin fasinjoji 65 da ma'aikata 55 da ke cikin jirgin ruwa wanda ya kama da wuta a yau Lahadi a gabar kogin kasar. Wuta ta kama jirgin samfurin MV Esperanza Star bayan da ya taso daga tashar jirgin ruwa ta Lazi inda ya kama hanyar sa ta zuwa tashar Tagbilaran a yankin Bohol. Jim kaɗan da faruwar al'amarin dakarun ruwa da ke aikin tsaro a gabar suka ɗauki matakan gaggawa domin ceto rayuwar fasinjojin. Kakakin rundunar mayakan ruwa a yankin Joye Gumatai ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa an ceto dukkanin fasinjojin da ma'aikatan cikin jirgin.
Mahmud Ibrahim Kwarike ne karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka. Madalla. Tsohon dan bindiga a yankin Niger Delta Asari Dokubo ya zargi jami'an tsaron Najeriya na sojan ruwa da sojan kasa da ma wasu da ya kira bata gari wajen hada baki da masatar danyen mai a yankin Niger Delta. Wakilinmu na yankin Lamidi Abakar Sokoto ya aika mana da ra'ayoyin mazauna yankin kan wannan ikirari dan fafutukar yayi.
David, what the man is saying aside the Kubo, somehow he is right, but
when I yana cewa ne sunana David kuma ra'ayina akan kalaman dan gugurmai yankin Niger Delta Asari da Kubo dangane da hannu dumu-dumu na jami'an tsaro wajen satar danyen mai da kuma yan siyasa a badakallar satar danyen mai a yankin na Niger Delta. Wannan lamari akwai daura kai kuma mu yan yankin Niger Delta muna sane da cewar Asari da Kubo tsohon dan gugurmai yankin Niger Delta yana sane da abin da ke faruwa a yankin mai arzikin mai. Duk da haka kuma muna son shugabanni a kasar su yi nazarin wannan batu, kuma duk da haka mu yan yankin Niger Delta da ke da arzikin mai ba ma cin arzikin yankin, sai dai wasu kawai ke amfana da arzikin yankin na Niger Delta. Muna fatar sabuwar gwamnati ta shugaba Tinubu ta hada kai da sauran gwamnonin yankin mai arzikin mai domin tabbatar da wannan zargi, ko da yake dai mun tabbatar da hakan bisa la'akari da yadda ake zargin jami'an tsaro na soji da kuma sojan ruwa da sojan kasa wajen ta'annatin satar danyen mai a yankin na Niger Delta.
So let them help us.
Shi kuwa wannan da ke da suna Dick Saroni ya ce,
I will not say Asari is right, but somehow there is a little bit truth.
Yana cewa ne ra'ayina kan badakallar satar danyen mai a yankin Niger Delta, ko da yake dai wannan zargi ba 100% ba, kuma akwai karfin gaskiya a cikin maganar Asari da Kubo, saboda idan ka zagaya a sassa daban-daban na kan ruwayen yankin na Niger Delta za ka ga jirage na shawagi, kuma wanda yake ana hada-hadar kuɗi a kan ruwa. Wannan shine ya tabbatar da akwai wasu matasa da suke kai dungu da mari wadanda kuma ake ganin yaran sojoji ne da suke karbar kudade daban-daban da hada kai da masu sasar danyen mai a yankin mai arzikin mai. Da haka nima ina goyon bayan ayi wannan bincike.
If Niger Delta is peace today, it's because there is compromise between the security and the boys.
Ita kuwa wannan tace,
in Niger Delta, the illegal activities is something that we don't know what to say about it, but
tana cewa ne lamarin badakallar satar danyen mai a yankin Niger Delta tare da tace shi ta bayan fage abu ne wanda ya tabbata, kuma bisa da akari da wannan badakalar da muke ciki a yankin na Niger Delta wannan zargi na dan gurmai yankin Asari da Kubu gaskiya ne ta ga sabuwar gwamnatin Tinubu da ta gudanar da bincike domin kuwa mu a yankin na Niger Delta wannan lamari yakan gurbata mana muhalli ba ma samun ruwan sha a yankin mai arzikin mai kuma amarin jami'an tsaro suna cin karansu ba babbaka sakamakon ta'annatin satar danyen mai a yankin mai arzikin mai muna bukatar da kawo karshen wannan aika-aika domin yana gurbata mana muhalli a yankin mai arzikin mai
stop this illegal fineries and bunkers
duk kokarin da nayi na jin ta bakin rundunar sojan Najeriya dangane da wannan lamarin ya ci tura bayan kira da kuma aika sako har kawo lokacin aiko da wannan rahoton ban samu ansa ba a baya dai shugaban rundunar sojan ruwa ta Najeriya ya fito karara ya bayyana cewa duk satar danyen man da ake da hannun jami'an tsaron sa Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Port Harcourt Najeriya
to a gaida Lamido Abubakar Sokoto wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19 wato 1625 da kuma 31 to yanzu anan Washington DC agogon mu na cewa karfe 11:16 na rana yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Masu sauraro sallama a gare ku sannun mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo tunda ke tabo dubban fitowa masu alaka da mu'amalar matasa da kafafen yanar gizo suna da Halima Abdullahi jagorar shirin
mata kan ku zan yi jasa har da matan gidan ma ba sa ki ba
madalla to a cikin shirin namu na wannan lokaci zamu tabo batun yadda shaida mara kyau wato negative online word of mouth a yanar gizo ko kuma kafafen sada zumunta daga abokan cinikayya ka iya kawo tunkaro ga ci gaban duk wani kamfanin kasuwanci da cinikayya a wannan zamani na internet inda mutane za su iya shigar da korafi da zai iya sanya kamfanin kasuwanci ya rufe gaba daya idan jagorori ba su dauki matakin rarrashin mai korafi akan lokaci ba shin me ake nufi da shaida mara kyau a yanar gizo shugaban kamfanin Vision Pool mai gudanar da ayyukan kula da inganta yadda masu basira za su daka tafi da al'amuran su don samun ci gaba da aikin bada shawari na media consultancy Yusuf Salisu Kuntuwa ya ce
da gaske akwai abin da ake ce ma negative word of mouth a social media wanda shine ake ce ma wata shaida mara kyau a kafafen sada zumunta so wannan tambayar taki tana da muhimmanci sosai musamman a wannan lokacin da muke wanda duk wani abu ko wani kasuwanci da ake yi ko yana so ko bai so sai yayi harkalla da yanar gizo musamman kuma kafafen sada zumunta fara fahimtar ma da farko menene shaida mara kyau a bisa kafafen sada zumunta ita shaida mara kyau ko kuma negative word of mouth social media wani abu ne wanda su mabiya ko kuma kasuwanni na kasuwannin da suke bi suke nikaya da su suke nuna rashin gamsuwar su game da wasu ayyuka da wannan kamfanin da kan sayi musu ko kuma wasu kaya da suka saida musu ko da a bisa yanar gizo din ne ko da kuma ba a bisa yanar gizo din to wannan rashin gamsuwa idan kasuwanni suka ci gaba da yayata shi yakan sanya shi wannan kamfanin ya samu matsala a wurin sauran jama'a da suke da niyyar yin mu'amala da shi wani lokaci inda wannan abin yake da matsala sosai shine wani customer din shi ma yana da mabiya sosai zai iya zuwa bisa shafin shi na yanar gizo ya bada labarin irin mu'amalar da ya samu da wannan kasuwancin ko wannan kamfanin ko kayan da ya saya ko kuma aikin da aka yi mashi kuma ita matsalar yanar gizo akwai wato shi shafin wannan customer din akwai kuma shafin kamfanin akwai kuma forum ko kuma community na mabiya wannan kamfanin wanda shi mutum zai iya zuwa can ma ya sa korafi to irin wannan abin idan ba a dauki mataki da wuri ba yana sa sunan kamfanin ya lalace kuma mutane su bar sayan kaya wurin kamfanin kuma daga nan shikenan sai kuma wani ikon yasa yake da muhimmanci koda a ce babu yanar gizo koda a ce babu kafafen sada zumunta shi kamfani wanda yake mu'amala da mutane ɗaya daga cikin abubuwan da yake dauka da muhimmanci shine mu'amalar shi shi yasa zaki ga ana yin department na customer care bankuna suna da shi duk wani kamfani wanda yake son ya dade tsawon shekara da shekaru yana alamar da za ku ga yana yin department na customer service kuma abin da yasa ake yin wannan saboda a tsaka sauraron bukatun kwastomomi a ji menene matsaltsalin su kuma nan take a amsa musu wanda za a yi amsa nan take wanda zai dauki lokaci kuma a ba su hakuri cikin cikin raha da jin daɗi.
Abdul Halim Abdullahi Aljamawi kwararre ne a fannin mu'amala da kafofin sada zumunta kuma yayi bayani akan fa'idojin yin kasuwanci da kuma ire-iren shirin da za a iya bayarwa a social media.
Farko dai kowani company in dai kace zaka establishing business ka sani cewa kana so kai ne abu da jama'a because abu ne wanda kake yi kana neman income. Income kuma ba daga tsamin zai zo ba. Dole sai jama'a sun zo a yi patronizing ɗinka whatsoever kafin ka samu wannan hanyar samu. So in ka san dole sai da mutane akwai abin da ake cewa online word of mouth wato sheda ne da ake bayarwa a kafofin sada zumunta. Wannan sheda din ya kasu kashi biyu. Akwai positive effect akwai kuma negative effect. Positive effect din shine kaman tasiri mai kyau wanda zaka establishing ya kuma danganta ne ga kai abin da kai business ɗinka abin da ake yi. Me ake nufi da haka shine me kai wanda har zai sa mutane su baka sheda kyakkyawa game da business ɗinka. Me alakanka da customers ɗinka? Ya abubuwa yake duk abin da ka musu ka sani cewa shine abin da za su zo su kawo a media. Ni a matsayina na wanda nazo media nazo naga kuma suna farkon abin da na gani akan kamfanin ka indai naga cewa negative effect ne to wannan abin ya stamping kenan a zuciyana cewa eh sunan kamfanin ku bai da kyau an kuma lalata muku suna bazan ku zo misali in gurin cin abinci ne tabbas akwai wuraren cin abinci da yawa. Of course babu dalilin da zai sa na riga na san da kuna da sheda mara kyau in zo wurin ku ko kuma in kuna da tasiri mai kyau in na san da wannan dole zan so in zabe ku da in zabi waɗanda suke da tasiri mara kyau.
Kazalika mun jiyo ta bakin biyu daga cikin bakin mu na yau akan yadda suka tsinci kansu a cikin rashin gamsuwa da service ɗin wasu kamfanoni. Ga cikakken bayani da shawara daga bakin su.
Sunana Suleiman Zakariya ni dan Najeriya ne mazauni a nan Manchester jihar Ingila. A takaice dai zaka samu halayyar masu saya da sayarwa yana kama da halin ɗan adam a rayuwa. Akwai na kirki sannan kuma akwai marasa kyau. Shi abokin ciniki a koda yaushe yana son a karamta shi sannan a daraja shi wurin harkan saya da sayarwa. A kasafi kuma zaka samu mutane sun fiye son harkan ciniki ko sayayya wurin masu mutunci da kyautata musu a koda yaushe. A shekaran jiyan nan a nan Abuja ni a nan Manchester nake zama ne amfani da layar wayata ta Manchester na kira wani gidan abinci a nan Najeriya. Na siya abinci saboda a delivering akai wani gida a nan cikin Abuja amma tashi sai aka dan samu matsala da su. To matsalan da aka samu shine layin waya da ne amfani da shi wurin kiran su international number ne na nan kasar Ingila sannan kuma su ma'aikatan abinda na lura da shi shine ba za su iya kira na ba. Sai dai ni na kira su ba su san abin da ya kamata su yi amfani da shi wurin kira na ba. Wato wurin sa shi international dialing code na Ingila kafin su kira number na so duk ba su iya yin haka ba. Sannan da shi ne kai abincin yayi kokarin kira na bai same ni ba ban ga miss call din sa ba sannan ta tura min text message daga baya nake ganin text message din bayan dukkan na tura musu number Najeriya da ya kamata su kira idan suka kai wannan abincin. So idan abu haka ya faru da kai ba za ka yi sha'awan komawa ka sai wani abu a wurin dabila irin wannan abubuwa da ya faru tsakaninka da su na rashin darajawa na rashin kyautata abokin ciniki. Shi inganta abokin ciniki baya faruwa a lokaci guda yana buƙatar tunani mai zurfi ga shugabannin irin kafofin wannan gidajen abinci yana kuma buƙatar tsare-tsare da sadarwa da daukan mutane da suka dace wurin aiki. Wato kamar yadda aka sani a turance putting square pegs in square holes ya kamata su irin wannan kamfanoni suke wayar wani hannun jarin su a kowane lokaci wurin mutunta abokin ciniki wurin daukan kwararrun ma'aikata. Wannan yana daga cikin halayyan kamfanoni da suka ci gaba a duniya wurin hangen nesa domin hana faruwar irin wannan bad customer experience din.
Kuma akwai buƙatar masu jagorancin wannan cibiyoyin sayarwa suke zama kaman abun koyi ga ma'aikatan su saboda su ma idan abokan ciniki suka zo su ma su iya sadarwa da halayya na irin wannan kamfanonin.
Sunana Abdul Halim Abdullahi Aljamawi. Eh kwarai na ta fuskantar irin wannan na kuma ji ba dadi ko kadan. Duk wanda aka ce yana da bukatar shi da biya bukan ba zai ji dadi ba. Nawa ya faru ne da biye daga cikin bankunan da muke da shi. Nayi ta kokarin contacting customer care din su sama da kasa nai suka ci saurara na abun ya kai ga ban ji dadi ba na dauka maganan da kawo ɗaya daga cikin kafafen sada zumunta da nake da shi. Nayi posting Instagram daga nan ɗaya daga cikin influencers inda muke da shi ta gani ta yi ita ma ta yi reposting ta yi resharing. To sai zamanto da jama'a na da jama'anta da wasu daban duka kowa yana ta share sai ya zamanto mun gane cewa ashe akwai wasu wanda su ma suna facing irin wannan matsalan. Dama ba su ji dadi ba ba su san yadda za a yi ba. To daga nan sai zamanto an sa force ya kawo traffic jama'a suka san da wannan matsalan waɗanda dama ba sa tare da wannan banki suka ce ai babu dalilin da zai sa su yi harka da wannan banki saboda negativity da suka gani akan ta yanzu. Waɗanda already kuma suna da wannan bankin sai su wasu sai su ce ai dama su ma sun samu matsala iri kaza. Wasu kuma da ba su samu wannan matsalan ba sai su ce oh ashe su ma dama haka suke. To akwai alamu su kuma kansu za su je da wannan banki su koma wani daban. Kinga ko wannan yana nuna cewa kafafen sadarwa mutane da karfi sosai wurin canza labari irin wannan.
Al'alman kiddiga sun nuna yadda manyan kamfanoni suka tafka mummunar asara a baya sakamakon rashin kyawun mu'amala da abokan cinikayyar su. Misali akwai wani kamfanin jirgin sama a kasar Amerika da ya tafka asarar kimanin dala miliyan 180 a bisa kin sauraron wani matafi daya kilo da jitansa na sarrafa sauti ya balle a cikin jirgin su sakamakon sakacin ma'aikatan kamfanin. To masu sauraro gabaki daya kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amerika ni Lima Brown ke mana fatan alkali. Ku kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.
To a gaida Halima Abdurrauf. Yanzu kuma lokacin da zan zakulo da karanto wasu kadan daga cikin ayin da kuma masu sauraro kuke aika mana ta email. To sako mana farko ayo ya fito ne daga Alhaji Umar Foeba Gashuwa da Adam A Adam Gashuwa suka ce Allah sarki uwa mai bada mama tabbas yau ce ranar mahaifi ta duniya. Zahiri mahaifanmu sun koya mana abubuwa masu amfani da ba za mu taɓa mantawa ba. Allah ya saka musu da gidan aljanna. Amin. Sai kuma sako da ya fito daga Shehu Adamu Rajau ya ce a gaskiya ya kamata shugabanninmu su yi wani abu akan matsalar rashin wutar lantarki da muke fuskanta a Rajau. Domin dai abin fa na neman yi mana yawa. Ga rashin wutar lantarki sannan kuma ga tsadan man fetur ga aljihu kuma babu nauyi. Allah ya kyauta. Sai kuma sakon haɗin gwiwa da fito daga Ado Salati Goma ga Annabi Rajau da Malam Hussein Dangwa ta Karasuwa tare da Jamila da Fatima tan Ado Salati Goma ga Annabi Rajau. Suka ce Baba Ahmed Bola Tinubu dan girman Allah da manzansa ka sauya salon mulkin ka in dai ba dama ka hau dan ka daura inda Baba Buhari ya tsaya bane domin wallahi talakan Najeriya na cikin uba mai tsanani domin Allah ne kadai ya san iya adadin yawan mutanen da ke kwana da yunwa saboda tsadar rayuwa. Allah ka mana agajin gaggawa ko mu samu koma samu sa'idar rayuwa. Amin. To abin da ya sau ake nan a sakon naku kafin mu kai karshen shirin ga labarai amma a takeice.
Jirgin ya tsagaita wuta ta wucin gadi da bangarorin da ke fada da juna a Sudan suka amince da ita ta fara aiki a yau Lahadi. Dakarun sojin Sudan da mayakan kungiyar RSF da ke fafatawa da juna sun amince da dakatar da harare sakamakon yajejjeniyar ya tsagaita wutar wadda ta fara aiki da karfe 6 na safiyar Lahadin nan. Yau ɗan kasar Mali ke jefa ƙuri'ar bagardama game da kudin sauyi kundin tsarin mulkin kasar wadda hukumomin sojin kasar suka ce zai bada dama a gudanar da zabe domin mika mulki ga hannun farar hula. Hukumomin sojan waɗanda suka kwace mulki a shekara ta 2020 da 2021 sun yi alƙawarin jin ra'ayin jama'a a wani bangare na mika mulki ga gwamnatin farar hula biyo bayan matsin lamba daga kungiyar kula da lamuran tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS. Jami'an tsaro a gabar ruwa ta kasar Philippines sun ce an yi nasarar ceto daukacin fasinjoji 65 da kuma ma'aikata 55 dake cikin wani jirgin ruwa wanda ya kama da wuta a yau Lahadi a gabar kogin kasar. Wutar ta kama jirgin samfurin MV Esperanza bayan da ya taso daga tashar jirgin ruwa ta Lazi inda ya kama hanyar zuwa tashar Tagbilaran a yankin Bohol.
To madalla a gaishe ka masu raro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima da dare za mu sake da muku da wani shiri na musamman na kallabi. Yanzu a madadin Muhammad Ibrahim Kwari da ke muka shirin ya zo gare ku sai kuma Jumbe Hamza wanda ya haɗa shirin tare da bada umarni. Kai har ma da injiniyan mu ta yau Mr. Helen Coden. Daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashim Gumel nake cewa sai mun sake dawowa a shirin mu na dare. Assalamu alaikum.